أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الحديث حديث رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا نبو دبوديا مستار نوا مرسا إياكا سنتبتك الله سبحانه وتعالى واند الله تكين حكمشي دئيكوانشي دقدر آوشي الله سبحانه وتعالى يساك بام دامتي قبدا dauran da muke ciki ta cikin wannan littafi na ahkamus siyami wal qiyam wal i'tikaf wa zakatul fitr na fadilatul doktor Abdulkarim bin Abdullah al Khudair rahimahullah ta'ala. A yau muna ranan Laraba 23 ga watan Sha'ban shekara 1447 hijriya, wanda shine 11 ga watan 2 watan Fabrairu shekara 2026 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gama katar da faɗan abin da yake shine daidai da aiki da shi. Idan ban manta ba, wannan shi zai kasance darasi na biyar a cikin wannan littafi mai tara albarka da muka fara na dauran nan na ahkamus siyami. Jiya muna cikin bayani kan hadafi gururruka da yasa aka shar'anta azumi. Babban gurin da yasa aka shar'anta azumi kamar yanda muka gani shine dan mu samu tsoron Allah, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Babi na farko kenan. Kuma abu na biyu inda zan mu tashi, qaul musannif rahimahullahu ta'ala, maganar malam Allah ya ji ganshi da malam yake cewa alhadafu thani, guri na biyu da yasa aka shar'anta azumi, tahqiqul afaf, dan a samu kamun kai, dan mu samu kamewa. Kaga ai mun ce daman gururrukan ban mu iya zano su duka, sai malam ya ce minhum, daga cikin su mun ga na harko shine ka samu tahqiqut taqwa, mu samu tsantsan tsoron Allah yasa aka shar'anta mana azumi. Guri na biyu shine dan mu samu afaf, kamun kai, shine malam ya ce min ahdafi sawmi kadhalika, yana daga cikin wato gururrukan da yasa aka shar'anta azumi, ha'ilau kuma tahqiqul afaf, dan a samu dacewa da kamun kai. Wa haza muhimmun fi hayati muslim, wannan abu ne mai muhimmanci a samu musulmi cikin rayuwar shi, mutum ne mai kamewa. Fa an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala, daga Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata gare shi, ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ya ma'ashara shabab, ya ku taron samari, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, duk wanda ya samu ba'a, wanda ya samu iko, ya samu dama, ya samu yana da ikon kulawa da haƙƙin aure, to yayi niyya yayi aure. An gane ko? Wa man lam yastati fa alayhi bisaw, annab sallallahu alaihi wasallam yace wanda kun bai samu daman ba, bai samu ikon nan ba, to ya kasance yana yin azumi. Fa innahu lahu wija, saboda wannan azumin zai kasance mai kariya. Kenan kaga wasiya annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan samari shine da sun samu dama su yi aure. Can yake fadi an nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaysa minni, shi yasa babu abin da ya hidacewa ga duk wani saurayi da ya dan samu abin da yake ya san me yake kamar ya yi aure. An gane ko? In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli, in sun kasance ba su da hali talakawa ne, Allah zai wadatar da su. Sannan kuma ka sani cewa saurayin da kake tunanin sai kayi kaza, sai kayi kaza, sai kayi kaza. A wani hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum uku haƙƙi ne ga Allah ya taimake su, daga cikin ukun nan annakihu yuridu al'afaf da wanda zai yi aure dan yana neman yana son ya kare kanshi shi yasa ka kuji tsoron talauci ka aji tsoron talauci kawai in dai ana da dan abin yi ko mun ya yake a samu wata baiwa Allah wata dai wadda ta san tawakkali a aura a zamna a ci da dadi yau gobe ba dadi har Allah ya kawo mu yughnihimullahu min fadlihi wannan a ce sai an yi kaza VVAF bila buwacir arzan sannan mace ta zo wannan duka tadiyul waqt ne shine wasiya annabi ga samari gaba daya samari babu shira kawai da an samu abin da ake aure shine gare su babu abin da yayi ga masoya inji rasulullah yace illa ziwaj an gane ko yayi alkhairi ga masoya sai aure ba a tsaya ba a yi ta surutu a yi ta shashiratu to wanda kuma bai samu wannan halin ba misali bai ma kai manzila fakirin ba bare ya ce in ya kunu fuqara bai da ba'a bai da abin yi bai da abin kulawa da kudura ala takalifu zawjiyya to wannan shine annabi yace to yayi ta azumi saboda azumin nan zai kasance mai mi kariya ne zai sa ya kame kanshi kenan ya kame kanshi malai ce wana udu ila ma qulna sabiqan anna sawm alladhi yatahaqqaqa hadha alhadaf mu dawo abin da muka hadi a baya je mun hade shi ko wal afaf azumin da yake tabbatar da wannan guri wanda yake tabbatar da kamun kai da kamewa huwa sawmu shar'i alladhi yu'ti bihi ala wajhi matlub shine azumi na shari'a wanda aka zo da shi a huskar da ake son kai azumi ga yanda Allah yace ayi azumi ga yanda annabi yace mu yi ma Allah azumi sai ka zo da wannan azumin sannan zaka samu wannan kamewa an gane ko faqad yaqulu qa'il sai kana iya samun wani mutum ya zo ya ce maka waqad qila mala yace bar ma an samu wanda suka ce kasirun minash shabab la yarduhum sawmuhum ai mutane da yawa wato azumin su baya maida su baye tsare su baye kare su wala yakfihim an sawranish shahawatihim kuma be kare su be mutun yana azumi yace azumin nan ba kare shi akan zaburowa ko tashin sha'awar shi yana azumi amma kullun cikin sha'awa yake an gane ko mutun zai iya ce ba haka yana azumi amma kullun cikin sha'awa yake tashi take wa hadha kalamun mu'aridun bi kalami man la yantiqu anil hawa wannan zancen nashi kaga ai zance ne wanda ya saba da zancen wanda baya furci akan san zuciyar shi in huwa illa wahayin yuha annabi muhammad kenan annabi muhammad ya ce azumi zai kasance ma mutum mi kariya daga sha'awa kariya daga minene kai kuma kace kai in kuma ya azumin karuwa take mutum din nawa saka je yana cewa shi wanda yayi azumi ya sha ruwa shikenan kawai lahiya launi sai ya shiga shawaice shi to shine mala yace ma ka sani in dai kayi azumin a hanyar shari'a bai yiwuwa ka ce ya saba ma maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man lam yastatifa alaihi bisawm insha annabi fa innahu lahu wuja duk wanda bai iya bai da halin yin aure kawai yayi azumi saboda azumin nan shine kariya gare shi fa yuqalu lahu sai ka ce mashi kaifa yatahaqqaqu al'afafu bisawmin takhruquhu bita'ridi an-nafs limawadi'il fitan yace ya za ai ka samu azumin ka ya kare ka daga mi kamun kai ya rage ma sha'awa kai kuma kana kai kan ka duk wasu urare wanda urare ne wanda suke bujurto da fitina an gane ko yace menene takhruju ila al-aswaqi mutum yana azumi kuma duk wata kasuwa da shi ake ci misali bai rike qur'ani gaban shi ba yana in yaje kasuwar ma yana kalle kalle ya ci wancan kasuwar ya ci wancan kuma kalle kalle duba duba kowa sai ya kalla in yaga wata ta zo wucewa sai ya mata kallon da AAZ in ka ce maka dekirar dinta daga wucewar ta sai inda sinatar ne sai ya tanna ma takba abin da ya tsallake to wannan ka kira shi mai azumin da ake son wannan allati fiha nisa'un mutabarijat kasuwannin kuma da yake zuwa kasuwanni ne wanda ke da kai mateku wanda suke da rabin su duka tsirara ne an gane ko masu tabarruji masu huddu al'auran su ita kuma al'auran mace ba sai ka ce kaga wasu party essential nata ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'a kulluha awra ma ada alwaji wal kaffaini ita mace dukanta al'aura ce banda huskar ta da tafin hannunta to ka duba ka gani misali mata nawa zaka gani suna yawo kenan a tsirara saboda wanda ta huto ba tsirara ba ita ce wanda kawai huskar ta da tafin hannunta ne kadai ka gani amma shi ma tafin hannun in ya ci lalle ita ma huskai in ta sha makeup ta sha hoda ta sha wane ne ta sha to ta zama al'aura haka wasu malamai suka ce da ka doki ado da mace ta doki ado a huskarta huskar nan mata zama al'aura to kai kuma ka biyo wurin mata mutabarrijat kirjin su a waje kurrin su a waje hannuwan su da matsan su a waje kai kana ganin su komi na jikin su kana gani sune annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasiyatul ariyat ga su sun sa kaya amma azir suke muna cikin yanayin nan sinfan min ahli an-nar lam arahuma annabi yace ni ban gansu ba wasu halitta ne wata sinfi ne kashi ne guda biyu na ayin wuta ni ban gansu ba ka gani kasiyatun ariyat wanda sun sa tifa amma komi na jikin su kana gani form din su duka ya huta kaga wannan bai dace ba kakka kai kanka wurin tanzur ila alati allati fiha fiha ahirat kazo ka dinga kallon ajhiza alat wasu ajhiza kace ko kuma mashin wanda ke da kwai mi cikin su abubuwan kallon batsa a cikin su kana kallon mata press canoe kalgan su ga haka sai a hankali an gane ko wal majannati ko kuma ka dinga kallon wanda ba su da kunya kunya su kadan ce shake yana hada mana yake cewa wani abun shedan ma yana kunya kallon shi kai kuma ka samu kana kallon shi misali ai kaman misalin da muka bada ne jiya ka gama kana azumi duk wata indiya kai television ta duk wata film american kai television ta mata sun zo suna rawa da tv a waje sun zo suna rawa da kaya a matsatsu sun zo suna kaza ana kaza kuma kai ka kalla kuma wai kace kai mai azumi ne wani ma da ranan ne yake kallo yana kallon irin wannan abin shikenan barci yazo mai to kai tunani in kana kallon wannan abin barci yazo ma daga barcin nan kuma sai ka wuce Allahu ya tawaffal anfus ina motiha wallati lam tamut fi manamiha in daga nan kuma sai aka zarci to Allah kare Allah mana gafara an gane ko yace tanzur fi sahfatil wal majallati allati fiha suwarul muthirat kana kallo page page kana kallon kont haka zalika kana kallon menene journal jaridu ko kuma funafunai ko kuma wasu seri wanda ke da kai abubuwan da zasu motsa maka sha'awarka an gane ko mala yace inna misl hadha as-sawm la yutahaqqaqu al-afafa abadan me irin wannan azumin har abada baka samun kamun kai gare shi har abada in dai irin wannan azumin kake kana azumi kuma kana iya nan ka can dekote kana azumi kana morewarka afar to ba ta yanda za a yi ka samu irin wannan kamun kan da ake so ga mai azumi ya samu waqad yaqulu al-qa'il mala yace ma yanzu wani kuma yana iya ce ma ana la ata'arradu lil fitan ni bannu bushirto ma fitununi ni bannu zuwa kalla kallan nan bannu komi wala ara wasa'ilul ilab bannu kallan rezo sosiyo ba ruwana da rezo sosiyo an gane ko wala akhruj min albayt illa ila almasjid in kaga na huto daga gida kawai masallaci zane wa ma zalika idza nimtu bi jawaru zawjati sarat shahwati fi ramadan azam min ghayrihi yace amma duk da wannan sai ya ce maka to duk da wannan in nazo na zamna kusan matata sai sha'awata ta karu ta wuce ma lokacin da nake yi kamun ramadan ta wuce lokacin da nake jin sha'awa kamun ramadan ni kuma ba wani abu nake kallo ba ko in ba kullun ina gida an gane ko wa ba'duhum yahsulu minhu taharrush aha na'am maqum yace taharrush bizawja asna isyam yace daga cikin sa akwai wanda yake samun ka samu yana wasu wasanni an ce taharrush duk wani abu da zai tada ma sha'awa ka ko kalle kalle ko dogon kallo shine fiqhul malikiya suka ce wal nazaratul mustadima ko dogon kallo ba a san kai ma mata ka lokacin da kake azumi a wurin fiqhul malikiya wanda allati tuhariku sha'awa to sai kaga mutum wani kuma har wasanni yake ko kuma duk wani abu da zai tada mai sha'awa shi a cikin ramadan wasababu fi zalika mala yace sababin duka a cikin wannan da zaka ga mutum yace bai kalla kalla bai wane ne kuma sha'awar shi tana tashi yace annahu yuksiru al-akl bil layl mutum ne wanda ya kasance yana yawan ciye-ciye cikin dare in kana ciye-ciye cikin dare wayanamu bin nahar kuma sai yazo da rana ya wuni yana barci an gane ko rabin azumin shi duk cikin barci yayi shi nawa muke da masu azumin nan da dare yayi an aka kama ci ana sha har asuba haka ne ko da an zo da an yi asuba an aka kwanta sai can a tada ka azhar wani wallahi azhar sai dai ya gama ta da lasar kawai barci tsantsar barci Malam yace to ka cika cika ciki da dare ka tashi da rana kuma kana barci summa yaqulu shahawati tazidu fi ramadan sannan kuma ka zo ka ce ma mutane kawai sha'awar ka karuwa take a cikin ramadan summa shahawatun nam yace na'am shahawatun min hazihi alhala tazidu fi ramadan wala budda malam yace tabbas jin sha'awa a cikin irin wannan mai cika dare yana cin ciye-ciye kwana ya wuni yana barci dole sha'awar shi ta ƙara a cikin Ramadan wannan babu tantama aha li'anna kaunu sawmu uja'un nam yatarakkab min iddatu umurin malam yace ka azumi ya kasance ma kariya yana dole sai ya hadu da wasu al'amurra ya akwai wasu al'amurra da suka daure dan ba suka azumi kama azumi ya kasance ma kariya azumi bai kasance ma kariya haka kawai shiru-shiru a yatarattabu lahu ba'd al'umur daga cikin al'amurran da yasa azumi zai kasance ma kariya awwalan yace an-niyatul khalisatu lillahi sai ka sa niyya kebantatta ta kankana saboda Allah subhanahu wa ta'ala zaka yi an gane ko al'amur sani na'am tahqiqul ittiba' na'am taqiqul ittiba yace ka samu haqiqan cewa bibiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya koya ayi azumi to ya kasance haka kake yi al'amru salis mala yace al'amari na uku jalu tariqatu walhudatu an-nabawiyya fi kayfiyyati al-akli wash-sharabi wan-nawm an gane ko والنوم والاستيقاظ عصرا كما كان عليه الصلاه والسلام كسنيا هنيه ده النبي اي ده هدين النبي شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ده يقويا تا يندا يا زكتي تا يندا يا زكشا تا يندا يا زكاي برتي تا يندا يا زكاي حسكا اصلا اصلي كما يندا النبي صلى الله عليه وسلم يكي ينزو كدوكا daga cikin mu diyawa diyawa an mun sharuwa da kel muke hutuwa sallah asham ko saboda mun yimi mun yi gangakkare ka san gaggakare da kyal kake lumhashi da kyal kana tahiya tiƙam tiƙam sai ma an ka samu kuma bawan Allah Allah ya sharabce shi da kiba kuma yayi gangakare kaga ai akwai matsala tahiya da kyal da kyal ya annabi ya koya mana cin abinci da shan ruwa ka raba cikin ka nawa ka ci mi kashi daya ka sha kashi daya kai mi ka bar lumhashi kashi daya to mu kuma yanzu ya ne muke yi sai mu ci kashi biyu da rabi haka ne ko sai mu sha kashi biyu da rabi cikin uku a karba shi amma tuni mun cika shi ya wuce kenan a abinci da abin sha tuni ya wuce yanda aka yanda nivo din cikin ka yake sai ka ga lumhashi sama sama kuma haka zan mu wuni haka zan mu kwana da dare muna yi shikenan kuma da sai mu wuni muna barci to ya za a yi a samu wannan haƙiƙa na abin da ake so sai kai koyi da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ci a sha haka yayi annabi yace a kwanta ya annabi yace a yi mi a farka daga barci sannan zaka samu abin da kamar kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi an gane ko amma an yasahara laila bala yace ma amma ka samu mutum wanda yake blanchan nui yasahar lail yake blanchan nui an gane ko wa yatanaqqal min akalin ila akalin ya ciru daga ya ci wannan kuma wannan abin zai ci in ya ci wannan ya ci wannan wa min shurbin ila shurbin in ya sha wannan ya sha wannan an gane ko wa mushahadatu ma yuthiru shahawat kuma ya dinga kalle kallan duk wani abin da zai zaburar mai duk wani abin da zai motsa mai sha'awa haba kai ma bawa Allah ya za a yi azumin ka kuma ka samu abin da ake so ga azumi an gane ko summa ba'da zalika fi nahari yanam aksarul waqt sannan wunin nan nashi aksarin lokacin wunin nan nashi barci ne wallahi diya daga cikin mu in kallin sahabartin da muke a Ramadan kai bai girguwa a wuni fa mai kokari ne misali mai kokari in aka yi sallar asuba in ya kwanta ƙarfe 6 sai ya tashi tarazar ko sai ya yi sallah an gane da yayi sallar nan ya samu yayi karatu na minti 15 zuwa 20 sai kuma ya koma sai la'asar wani kokari ne wa masu kwanci ne a masallaci sai la'asar a tada shi da yayi la'asar yayi menene karatun minti 5 zuwa 10 sai ya koma sai canji Twitter ana shirin shan ruwa sai ya tashi waye ya fita gida kuma haka azumin haka sar ake azumin kuma yanzu da an sha ruwa an aka kama ciyeci aka kama sha a sha a sha wannan a sha zoko a sha waro a sha tsamiya a sha lemun tsami a sha ruwa zalla a sha fiya wata a zo a ci kaza a ci kaza a cika ciki ai nat kuma a kibarci kuma yanzu wannan daren sai a maida shi daren kallon fulafulai duk wata sayari da ta fito sai an kalle ta to dan Allah mi zai hana sha'awar ka ta garu daman sha'awa abin da waye yana cikin abin da yake ƙara sha'awar mutum mutum ya samu abinci lahiyayye ka gane ko ka ci abinci lahiyayye ka koshi ko sannan kuma ka samu hutu an gane ko sai ka gani wasu mutane ana azumin yanda ka san ba su yi wallahi yanda ka san wani me ake ce musu an sa su dalle condition dan yanda ka san an sa shi dalle condition masha Allah an gane ko kuma wai ka ce yace azumi yake to Allah mana gafara ya za ya nema sha'awar ka bata zabara ba dole dole mu kiyaye yace thumma ba'da zalika yanamu aksar waqtihi fa huwa yakthuru al-akl fi al-layl thumma yanamu naharan saboda shi wannan mutumin zaka ga yana ciye-ciye da dare yayi ta ci ya ci abinci ya ci biskit ya ci kaza daddare shi dai baki shi bai tsayawa kuma wuni yayi ta barci fa haza mata yuharrik na'am qawmatu sawm an gane ko a wannan ya za a yi ya samu menene na'am maza yuharrik qawmatu ta'ami na'am mata yuharrik qawmatu ta'am wannan ya ne za a yi ya samu ya narkar da menene wannan taskar da ya aje na abinci an gane ko ya ne ita haka na ji a fare da aka baka a fare digestive tana buƙatar degree na abincin da zaka sanya mata lokacin da zaka sanya mata pancreas ta daso lokacin da ya dace ta markada abincin nan yanzu to kamar in ka sanya mata ka mata tushe an gane ko a fare digestive din taka ka mata tushe ka tsatsaga mata kuma yanzu da ka tsatsaga mata ka kibar ta huta kuma lokacin da ya kamata ta samu ta fara function ne kuma kai ka shiga barci mun gane ko to kana barci yanzu ya za a yi ta samu ta yi function ne yanda ya kamata ba san ko mun gane ba likita haka ne ko sai fa facility ya fonctionne zendin haka ne ko bangaren ku ne ba ta yi fonctionne ba yanda ya kamata ko doktor zamu tambaya ta ba ta yi fonctionne ba wata markada abincin shine aka ce yoshi zaka samu jikinka ya narka taska abincin ka mata lodi kuma ka zo ka kwanta maimakin wannan abin yana kama ma obesity kuma yana kama maladi kala kala ka ci abinci kai lodi iyaka kuma ka zo ka kwanta to kaga wannan barka samu allati khazana ha fi jawfihi yace wannan taskar abincin da kaje ka taskance ta a cikin cikinka mallai yace ma inna haza sawm la yatahaqqaq minhu alhadaf allazi yatarattab alayhi wannan irin wannan azumin ba a samu gurin da aka dora ba a samu na azumi na afaf na kame kai wa huwa alafaf fa alayhi an yatanawalu ta'am fi waqtihi shine to ka ci abinci a lokacinka wa an yataqallala minhu shine kuma ake son ka rage cin abinci a cikin azumi wa ya'mal fi an-nahari sannan kuma a wuni kal ka tsaya kawai kai hutu a ka tashi kai aiki a rana a cikin wuninka kan ka tsaya da aikinka a wuninka a kai aikinka in baka da aiki zamna kai karatuttuka shahrul ramadan shahrul qur'an an gane ko na'am wayan buz naumihi a sannan kuma mutun ya nisanci barci naum fihi ka nisanci yawan barci a cikin shi eh fa waqtuhu qasir saboda lokacin ka kadan ne wata ɗaya ne gare ka an gane wannan ko kenan duk wanda ka shera cewa azumi sha'awa yake ƙara ma shiga irin abubuwan da yake an gane ko in dai ka zauna da yunwa kai yunwa ta shige ka ka nemi me ake ci mashi cin abinci ka kwanta irin barcin sunna ka tashi irin tashi sunna in ka tashi iftar kai iftar irin na sunna in ka tashi shan ruwa ka sha ruwa na sunna suhur kai suhur na sunna to ai ka san yunwa zata karya wannan sha'awar taka an gane ko saboda azumi yana karya wannan sha'awai shine kariya kenan al'afaf in dai mai azumi yana son ya samu wannan kariya sai ya kula da irin azumin shi sai mallan yace ma bima yasbutu dukhulu shahr da menene ake samun cewa wata ya shigo tawo ga inda ake shan hama ga inda ake shan hama a gari kana neman gardama kana neman hayaniya wani bai taba sanin nawa ga watan musulunci ba sai ramadan ya zo ka ce mai wata ya kama ya ce yo wa ya gani kawai shi wai gardama gardama kawai an rantsa sai an yi ta shedan ya riga ya shiga cikin zuciyar mutane ya ce dole sai an yi garramai wallahi wani watannin nan 19 12 bai taba kulawa ba sai na Ramadan haka ne ko bai taba kulawa da wani wata ba sai doka azumi da ashe azumi yayi ta gardama sai kai magana ya ce a ai wa ya gani da idan shi to masu cewa wanda ya gani da idan sa ai da yawa da ba sai azumi ba eh yanzu makafi ya zasi misali kenan an sauke makawa azumi akwai wanda suho sai sun gani da idan su ra'ayi la'ayi a yanzu akwai me ake ce mashi misali yanzu zan mu shi labari a BBC haka ne ko labari zan mu shi a BBC yanzu misali mun gani saman rezon sosiyo cikin mu ba wanda ya gani amma da yawa mun gani ko mun shi labari cewa kwanan nan marada Allah ya zarabci babban kasuwarsu da gobara ko haka ne ko Allah tsare Allah mai da gurbin wanda suka yi asara kuma Allah kare sauran al'umma to yanzu duk wanda ya ji labarin nan a BBC ya yarda eh ya yarda amma da an ce an ga wata sai ya ce watan ganin watan radio ganin watan radio ko bi ko watan gwamnati ganin watan gwamnati to dan me zaka yarda bi haza atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ka yarda da wannan labari na duniya kuma ka kiyarda da wani fi sabilillah yanzu Allah tsare kawai wani ya shigo ya ce mana ku tashi ana can an yi gobara wuri kaza haka ne ko da yawa daga cikin mu zan mu yarda to da wannan kowa ma sai yarda ko to da wannan mutumin kuma a zo a ga wata yace ni na ga wata sai a ce kai ba mu yarda ba to miyun ne yake ni da Allah eh mutum daya in yace ma ya ga wata wannan a ganin wata ya yarda kam mu shiga bayanin malam ya kamata mu sani shi ho abin da ya shahi harkar ganin wata annabi sallallahu alaihi wasallam su nawa an zo an ce annabi an ga wata ya ce ma mutane ku doki azumi akwai wanda ya zo annabi bai san shi ba sahabi ne ya ce ma annabi ya ga wata annabi sai da ya tambaye shi ka ce da kai babu abin mabuta da gaskiya sai Allah ya ce ya yarda ka yarda annabi muhammad ma yake Allah ne ka yarda muhammad ma yake Allah ne sai ya yarda ya ce jama'a doki azumi kaga annabi bai yi mi ba bai san shi ba sai da ma ya tambaye shi in musulmi ne shi da ya tabbatar musulmi ne ya rasulullahi ce ya ce ya doki azumi خلاص to me yasa wai shin mu muka yi annabi sanin me ya dace naftari muqaddara cewa shi wannan mutumin ƙarya ce yayi ƙarya zata hawo mu in mun yi azumi za a tambaye mu kan wannan in Allah ya tambaye mu misali saboda menene addini na hujja ne sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace su mu li ru'yati kuma an ce mana an gani muka yi aiki da hadisin rasulullah ka huta hujja ko ba ku huta ba so idan Allah subhanahu wa ta'ala muqaddara ya tabbaye ka an ce an ga azumi wata azumi shekara kaza me yasa baka yi azumi ba sai ka ce ban gani da ido na ba to ka san mahukaci yace min sha dariya kan azo gare mu ko Allah kare mu Allah mana gafara abinda ya shahi ganin wata kawai mu ba kan mu lahiya ko a ce committee ba ne ne ko menene kawai su muli ru'yati shi ganin wata da mutun dai ya gani ya tabbata kawai kai azumi ibada ce zaka yi ka je ma Allah da ibadarka da hujja ba ka je ba da kitabun ras ba haka ne isko ana yi ba a hujja duk wanda yace ma sai ka gani da idan ka sai ka ce me to kai hada mana inda Allah ya ce ko annabi ya ce sai an gani in ka ce gani da ido ne kamar yadda muka ce makahu ba ya taba azumi ba to ya nuna an yahi mai azumin ne Allah mana gafara malam yace ma ru'yatul hilal da ya ake gane wata ya cika first ta harko shine a ga jinjirin wata ganin ido a gane shi bai ce an tarar hilal ba a ru'ya a ganin wata malam yace ma yasbutu siyamu shahrur ramadan bi ru'yatil hilal ana watan azumin ramadan yana tabbata yin azumin ramadan yana tabbata da ganin wata idan an ga wata li qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan fadar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa na'am sumu li ru'yatihi wa aftiru li na'am sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi azumi dan ganin wata dan an ga wata ba dan kun ga wata ba wa aftiru sannan ku sha azumi ku yi sallah dan an ga wata in an ce muku an ga wata ya isa wa ru'ya labudda an takuna bil aini malam yace ganin wata labudda lazim dole sai an gani a ganta da ido kamar nan malam yana ne ka a sanya a fare gmail wane ne kaza kaza a lalabo wata to duniya yanzu dai akwai kasashen da su ake gani ko yace لأن على حقيقة الرؤيا النظر بالبصير بالبصري saboda gani na kirki shine dubi da zuwa da idanuwa ka duba zuwa da idanuwa shine ka gani an gane ko wal ma'lum anna hadha la yahtahaqqa بالنسبه لجميع الناس malai yace abinda zaka gane shine gani da ido bai yiwa a ce kowa sai ya ganshi da ido wannan abu ne wanda bai yiwa ko yana yiwa a ce watan ramadan kowa ya ganshi bai yiwa haka ne ko yanzu nan da yawa daga cikin mu akwai wanda bai taba ganin watan Ramadan da idan shi ba ya kan shirar da ya huto dai a ce yau wata ya tsaya so nawa zaka gani a zo latije ya dinga cewa gashi tun yaran suna ina yake ana lalabe ko yaran su dinga gashi tun kowa kuma yana ganin shi kawai yanzu sai ku zo cikin pool guda kowa ya ganshi kai kuma Allah bai kaddara zaka ganshi ba abin da yake tila ba tila so ne a ce kowa sai ya ganshi innama yatahaqqaqu li ba'dihim barde dole sai wasu sashe na jama'a ne kadai zan su ga wata wali haza malai yace saboda wannan la yutalib kullu insanin an yara alhilal bi nafsihi ba buƙata a ce kowane mutum kowa sai ya ga wata da idan shi ganin ido an gane ko li anna haza mustahil malai yace saboda wannan abu ne wanda bai yiwa radda wata ya huto kowa ya ganshi a bai yiwa barde sai gobe da dai da wata ko bi ga wata jama'a sai mi jama'a su ganshi an gane ko فمن المكلفين من يستحيل عليه رؤية الهلال daga cikin mukallafin daga cikin wanda aka dora mu aiki akwai wanda impossible gare su su ga wata bai yiwa su ganshi inna ma li da'fi basrihi watakila imma li da'fi basrihi wala yace imma watakila saboda yana da raunin gani ya kasa ganin shi aw faqadihi ko kuma wannan bai da maganin bai gani kwata kwata kamar makaho wali hadha yakfi thubut dukhuli ash-shahr bi ru'yati adlin wahid malai yace saboda haka yana tabbata ganin wata da ganin mutun adali guda daya in mutun adali guda daya yaga wata yace shikenan shikenan sai ayi azumi fa iza ra'a al-hilala fa iza ra'a hilala wa shahida biha hadhihi ar-ru'ya wa qabilat minhu lazima an-nasu saw in dai aka yi menene aka yaga wata kuma aka sheda cewa yaga wata kuma aka karbi cewa yaga wata to ya zama wajibi ga mutane su yi azumi mutun daya mun gane ko amma aka zo sheda mutun nawa ake sawa mutun biyu haka ne ko in aka zo sheda jidin mutun nawa mutun hudu kaga amma wata aka ce ganin mutun dai ya ishe ka an gane ko yace kama ja'a fi hadisi ibn umar radiyallahu anhuma kamar yanda bayani yazo daga hadisin abdullahi dan umar yadda Allah ta tabbata gare su su bi abdullahi dan umar yake cewa tara annasa alhilala jama'a sun nemi zuwa ganin wata sun nemi ganin wata tara'a suna neman ganin wata an gane ko fa akhbaratu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai naba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am anni ra'aytuhu cewa ni dai naga wannan watan fasama rasulullah sai ya azumce shi wa amara an-nasa bi sawmihi sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma jama'a umurni su yi azumin wannan watan kenan kaga wannan hadisi akhrajahu abu daud wa sahahu ibn hibban wa hakim cewa mutane sun nemi ganin wata shi wannan abdullahi dan umar sai ya ce ma annabi shi ya ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi umarni a azumci azumin nan kuma ya yi azumin nan sannan bayan haka na'am wa yadullu lahu kadhalika hadisu ibn abbas haka zalika hadisin abdullahi dan abbas yana bada hujja akan shi ma wannan hadisin radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata gare su cewa mi annahu jaa arabi wani bakauye wani mutumin gida yazo ila nabi sallallahu alaihi wasallam yazo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutumin gida ne faqala sai ya ce ma annabi inni ra'aytul hilala yace ya rasulullah ni fa na ga wata wani wata yani ramadana watan ramadan kaga wani mutumin gida ne kawai yazo ya ga ma annabi faqala sai annabi ya ce mai atashhadu alla ilaha illallah shin ka sheda babu abun mabauta da gaskiya sai Allah qala na'am yace eh tabbas na sheda babu abun mabauta da gaskiya sai Allah qala annabi yace mai atashhadu anna muhammadar rasulullah rasulullah ka sheda cewa annab muhammad ma'aikin Allah ne qala na'am yace eh tabbas na sheda qala sai annabi yace ya bilal ya kai bilal azdin fil nasi ikira ga mutane falyasumu khatan gobe sai azumi ana annabi me yane ma ga wannan bagawya kawai tambaya ya sheda babu amma bauta da gaskiya sai Allah ya sheda annabi muhammad ma yake Allah ne kenan annabi ya tabbatar dai musulmi ne ko musulmi yazo ya ce muku ya ga wata kuma duk inda aka san musulmi indai musulmin kirki ne to adali ne an gane ko musulmi na kirki kawai adali ne da musulmi ya ce muku ya ga wata an san shi adali ne khalas azumi za ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi kuma yace ma bilal ya tashi yayi shela yace ma jama'a gobe kawai a doki azumi an gane ko kaga da ganin mutumwa mutun daya wa amma man ra'a al hilala wa lam tuqbal shahadatuhu to ga wata masala wani ne sai ya ga wata misali mutun ne sai ya ga wata amma kuma ba amshi sheda shi ba cewa ya ga wata irin mutanen nan dai ne en yoyo eh ne ne kuma shi ya tabbatar ya ga wata to dama en yoyo wace yarda da magana su eh yace ga wata ko mahaukaci ya ga wata active a masha Allah masha Allah yace ga wata kuma ga wani wata Allah kyauta to sai shi ba a yarda da sheda shi ba kuma shi tabbas ya ga wata an gane ko fa zahaba ba'du ahli al-ilm ila wujubi as-sawm alayhi wasu malamai sai suka ce dole shi wannan bawan Allah dole shi yayi azumi mun gane ko azumi ya zama wajibi gare shi jazakumullah an gane ko na'am li'annahu dakhala fil hadith saboda ya shi wannan ya shiga cikin hadisi su muli ra'ayti ku ya azumi dan ganin wata to shi yanzu shine ya kanshi kuma an kiyarda kenan kaga zai azumin shi kai akan wasu malamai lakinnal marjuh annahu la yasum wala yaftur illa ma'an nas abinda yake shine raje wanda aka rinjayar wallahi shine wallahu ta'ala alam ba ya azumi ba koda ya ga wannan wata kuma ba ya sha ruwa ba ko da ya ga wannan wata saboda hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu yawma tasumun wal fitr yawma tafturun annabi sallallahu alaihi wasallam yace azmi ranar da kuke azmi shine ranar azmi ranar da jama'a suke yi fitr aje azmi ranar da kuka aje azmi shine wanda jama'a suka aje azmi gaba daya wal adha yawma tudahun ranar layya radda kuke layya gaba dai shine ranar layya mala yace ma faysum ma'an nas wannan ba Allah zai yi azumi tare da mutane wa yaftur ma'an nas sannan zai sha ruwa zai aje azumi tare da mutane idan yakfi fi dukhuli shahidun wahidin thiqatun yace to abinda zaka gane anan ya isan maka ya isa a ce ma cikin shigal azumi ko a samu sheda guda daya wanda thiqa ne an yarda da shi kawai da an samu mutun daya sheda thiqatun thabat ya ce ya ga wata khalas a yarda da shi ba sai an tsaya ana ta kwana-kwana ba na'am mala yace wal hukum fi hadhihi al mas'ala mabniyatun ala mas'alatin ukhra hukuncin a cikin wannan mas'ala an dora ta akan wata mas'ala ce wahiya ita ce halin ru'ya min babi shahada am min babi al-ikhbar shin ganin wata yana ta hanyar babi ne na shahada sheda ko kuma na babi ne na mi ba da labari yanzu in ka zo saka ba da sheda sheda wa ake so mutum bi an gane ko an gane ko in aka tashi saka ba da sheda mutum bi ake so ya ba da sheda banda ta zina ko in ka kama zina muhsana shine sai ka ka sheda nawa guda hudu kuma kowa sai ya gani turmi da tabarya an gane ko to sheda dai mutum bi ake so to shine shi yanzu ganin wata za a sanya shi bangaren sheda ne ko bangaren bada labari ne ka san in mutum ya bada labari zaka saurare shi amma kuma in mutum ya bada sheda ba wannan ba ba kowa ba zaka saurara sai ya ka dan uwa yanzu misali wane malam basha adali ne yana iya zuwa ya ka sheda a ce kawo nabi sheda ce kuma an yarda adali ne sifatun sabat an gane ku in yazo malam basha ya bada shaidar zina an gane ku shi kadai in bai ka cikon ukun ba bulala zamai kuma an san adalin ne bulala zamai ya jehe mu sana an gane ku wajil dum 80 jalda bulala 80 zamai amma sai ya ka mutun nawa hudu to amma kuma an yarda menene sheda ne an yarda kai sika ne sai ya ba mu labari yanzu muna nan zaune malam basha sai ya zo ya ce mana ai an hudo sabuwar doka misali muna nan ko an hudo sabuwar doka cewa duk wanda bai da aure duk wanda bai da aure za a dora mai tara duk wata ya dinga biya Allah mana gafara kaga malam basha ya kawo mana shedan nan duk zan miyar da ko haka ne ya kawo mu labarin nan kai duk zan miyar da musan malam basha fika ne an gane ko to amma in aka zo wurin sheda sai a ce kawo dan uwan ba kai kadai ba zaka zo na'am Allah mana gafara kenan shine wai ita ganin wata sheda ce ko labari ne an gane ko shine mala yace ba hunaka farqun bainal babaini akwai bambanci tsakanin babin nan na sheda da babi na labari fa iza qulna hadha khabarun dini fa ashbahu ru'ya nam fa ashbahu ru'ya qabla fihi wahid yanzu in aka ce wannan labari ne irin na addini to ko daukacin shi kamar ganin wata to ana amsa shedan mutun nawa mutun daya in labari ne na addini ana amsa shedan mutun daya wal mar'a ana amsa labarin mace na taga wata wal abd ana amsa labarin bawa fa iza qulna kaga saboda ita mace a wurin sheda menene ayatu dai fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mace kaga kan batun rabin namiji take ko to amma a ganin wata ta bada labari ta ga wata za a amsa an gane ko fa iza qulna hadha khabarun dini fa ashbahu ru'ya na'am muji ko nan ne ko ya na'am za a amsa menene wahid wa amma idha qulna in muka ce hadhihi shahadatun wannan sheda ce ba labari bane li kauni ha ya ta'allaq bima biha huququl khalqi saboda yara ta yi gare shi haƙuƙuwa na halitta fala budda min shahidaini lazim sai a ce sai an ka sheda bi walidha kharaja dukhulu shahru ramadan min hukmin adi alwarid fil hadith saboda haka wato shigar wata yahuda daga cikin hukunci wanda yake shine adi wanda ya zo a cikin hadisi wa in shahida shahidani fasumu wa afturu wato in mai sheda guda biyu suka ka sheda yace ku yi azmi ko kuma ku aje kuma wannan hadisi Abdurrahman bin Zaid bin Khattab an ba da sahaba ne ya kawo shi ko an gane ko kuma hadisi ne Hassan hadisi ne akhrajahu Abu Dawud na'am kenan kaga wannan yace sheda guda biyu bin nas wa huwa hadisi ibnu Umar wa hadisi ibnu Abbas radiyallahu anhu yace kuma ga hadisi ibnu Umar da hadisi ibnu Abbas wanda muka karanta baya wa baqiyat sa'irul ashhad al-asl sauran shedodi sai su zamna a yanda sheda take sheda can mutum biyu can mutum hudu kawai annahu na'am ashhur afwan sai sauran watanni su tsaya a yanda suke da kan sheda kenan ramadan ne zaman to shahide ne wannan ya zama sauran ashhur yanda suke kawai mutun dai annahu yasbut dukhuluha bi shahadati ithnain cewa shi watan nan yana shiga sheda sheda mutun bi li'annaha tarattabat 'alayha huququl maliyya saboda haƙuƙuwa na dukiya ya haukanta an gane ko kad yaqulu al-qa'il mana yace ma wani zai iya ce maka inna hadisa ibnu umar wa hadisa ibnu abbas fi qissati al-a'rabi yadullu ala wujudi shahidain ibnu umar shi yace ma annabi ya gani ko hadisa ibnu abbas ba kauye ne yazo yace ma annabi ya gani sai wani yace ma ai ya nuna cewa sheda biyu ce shine yace ma ibnu umar wal a'rabi ga ibnu umar ga a'rabi fa yuqalu sai ka ce mashi laysa kadhalika abun ba haka ba yake qissatu ibnu umar radiyallahu anhu hadathat fi sitta labarin ganin hawata ibnu umar shekara ta 6 bayan hijira aka yi shi an gane ko wal ukhra hadathat fi sanatin ukhra tabba kauyen nan shi kuma wata shekara aka ga shi kenan dai yana nuna ma sheda mutun daya ne wa shahidi idza kadhaba fi shahadatihi shi kuma mai sheda muqaddara ma mai sheda yazo yayi ƙarya a shedar tashi ya ga wata bi an shahida annahu ra'al hilala lam yarahu wa lam yarahu yazo yace shi ya ga wata alhali kuma bai ga wannan watan ba fa in kana zahiruhu استقامه الحكم القاضي بقبولها ولزوم الناس نعم ولزم الناس صيامه يتي ان ظاهرين يا نونا cewa mutun ne tsayayye mutun ne yaso yayi ƙarya amma clear ara ganin shi mutun ne tsayayye an gane ko an yarda da shi tunda ai ana hukum bil zawahir mai aiki da abin da muke gani badi ni kuma sai wa sai Allah amma mu yi aiki da zahirin da muke gani to in zahiri ya nuna mun cewa wannan mutumin da yace mana an ga wata mutun ne tsayayye kuma alƙali ko kuma gwamnati ko kotu ta yi hukunci akan cewa a doki azumi to dole mutane su doki azumi an gane ko wa yasim likadhibihi shi kuma wannan ƙaryar da yi zunubin shi akan shi mun gane ko misali bai ga wata ba ya sa mutane suka sha a Ramadan ba me nahi indai an tabbatar da iskama shi kuma aka ce a sha aka sha kuma ƙarya ce yake babu me lahi lahi akan wa akan shi dukka ka duba ka doki lahin jama'a na duniya gaba daya da duk wanda suka yi azumi kai ba ma na duniya ba misali na masallacin nan kadai mu kadai mutun ya doki ya zai je da wannan lahin in ya hodi a kaga ai ba karama abbane ba yace fa inna zuhuru kazbihi hukumun bifisqihi yace in ƙaryar shi ta bayyana ya nuna a hukumta cewa wannan fasiki ne an gane ko waraddu shahadatuhu mustaqbilan gaba ba a ƙara amsar wata sheda shi yace wal ghalib anna mislu hadha la yastamir masturan yace alal ghalib abin da ya rinjayar irin wannan wanda zai yi ƙarya aka addini bai wucewa haka nan sai Allah ya tona masa asiri Allah bai barin ka zo ka cuci bayan Allah kai ta ƙarya aka addini a wallahi asirin ka sai ya gudu bai yiwa a barka haka nan kai ta holewa kai ta morewa kai ta tsikaran ka babu baka a Allah suka ce ba zalimin sarki bane ba kuma abin haka yake kar magana Hausawa ko Allah ba zalimin sarki bane Allah bai bara abin ya wuce haka bal labudda an yafdahu Allahu azza wa jalla malai yace bari dai tabbas Allah sai ya tozartar da shi ya tona mai asiri wa qad wajada fi qarni في القرون الاولى بعد من يعتمد على جهل ويقول cikin karni na farko an samu wasu suna itibadi suna dogara da jahilci kuma suna cewa mi innahu yashhad bi dukhul shahr kaza sai yayi sai yayi sheda wata kaza ya shiga yazo yayi ƙarya an gane ko da jahilci wai barir li fi'lihi bi anna an-nas yaziduna fi siyamihim yawman wa huwa khairun kaman misali yau ana yau ba a ga wata ba shi kuma yace an ga wata sai yace ana hoda haka ne dan mutane su yi azumi guda su ƙara azumi guda ai ƙarin azumi ai ƙarin lada ne dan jahilci an gane ko yace wai so ne yake mutane su ƙara lada yace haka dan jahilci shi an gane ko yace wa huwa khairu wa hadha min a'zamil jara'im yace bar dai wannan wai ba ma alkhairi bane ba yana daga cikin manya-manyan jarima aka ce jarima kamar kace mi kamar kace wannan catastrophe ko mi kace yayi babban lahi yayi babban kuskure an gane ko huwa kaman yakzibu ala annabi wannan matsayin shi dai da wanda ya ƙarya akan annabi an gane ko sallallahu alaihi wasallam liyarghab an-nas fi din dan ya kwadaitar mutane a addini yace ai annabi ya ce ai kaza dan ta kwadaitar da mutane addini a wannan ƙarya ce kai an gane ko malan yace maka wa fil qira'atul qur'an ko kai ƙarya akan karatun qur'ani kace wanda ya karanta sura kaza so kaza an mashi kaza inji manzo Allah dan kace wai mutane kake son su yawa ta karanta qur'ani a ƙarya ce kai yace wa hadha jahlun murakkab wannan jahilci ne jahilci busa jahilci jahilcin doriyan busa jahilci wa aqibatuhu wa khimatuhu yace wannan karshen shi da kuma tabewa zai iya tabewa karshen tabewa fa dinu kamil ka sani shi addini cike yake addinin Allah cike yake bai bukatan ka zo kai ƙarya dan a ƙara shi Allah shi ya san addinin shi shi ya san abin da yake so a addinin shi ya turo mana annabi Muhammad ya koya ma annabi Muhammad abin da yake so a addinin shi Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Muhammad al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan saboda haka addini bai bukatan sai ka yi mishi ƙarya addini bai bukatan sai ka mishi kage musulunci bai bukatan sai ka kawo tatsindiyoyi ka kara mishi dan ya kara mai daraja ko dan ya kara mai wani abu a yanda yazo a cike yake yanda yazo lahiya lau yake wani ka kara ma annabi ƙarya ka kara musulunci ƙarya ka kara ma kaza ƙarya a wallahi wannan musulunci duk bai bukatar shi bari aminu addini ya kubuta daga wannan shisharatin addinin ma a cike yake tun ba tsaye yake ya zo tup tup yanda Allah yake son shi kuma ya gyara mana shi yanda yake daidai in zaka kawo hujja ka kawo hujja da musulunci ya ishi musulunci alfahari abin da yazo gare shi bai bukatar wani abu mun gane ko kenan yace ma addini a cike yake walaysa bihajatun ila ijtihad jahil bai bukatan haja bai bukatan wani jahili yazo yayi wani ijtihadi dan ya kara ma addini ado ko ya kara mai kulliya a addini bai da bukatan wannan an gane ko addinin ma a cike yake wannan ke ga wannan ya shiga kenan kaga na farko mun ga menene ya ake ganin wata ko nabi itla'il اختلاف المطالب لوكتي يا تشكي كو اختلاف المطالب yana da dan tsawo kenan kamata yayi mutsaya daga nan saboda ko mun shige shi bayani da sabai sai dai goban Allah aka muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi na wurin fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamci ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga kirzan mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qdi hawaijna wa hawaij kulli man a'sayna bid-du'a wa man a'saynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana wa qdi hawaij kulli man lahu haqqun an nad'u lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ba'hum man nabiyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihin fi جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وإنا على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا واحد القهار يا عزيز يا جبار اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وجوارحنا من كل اسم ما ظهر منه وما بطن يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك الله اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته